sanar Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaru assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim muka sake dawowa a cikin wannan shiri na daren yau Talata 27 ga watan Yuli shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Jamhuriyar Niger wasu masu zanga-zanga goyon bayan sojojin da suka yi juyin mulki sun yi kata-kata da ofishin jam'iyyar PNDS mai mulki a yau Alhamis tare da kwatar ganima da farfasa gilasai da kona gwamman motoci. Haka zalika a jihar Tawa da ke Jamhuriyar ta Niger jama'a na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu bayan juyin mulkin da dakarun da ke tsaron fadar shugaban ƙasar suka yi a jiya Laraba. Sai kuma 'yan Nijar mazauna ƙasar Kamaru da su ma suke bayyana ra'ayinsu dangane da juyin mulki na ranar Laraba. Shi kuwa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a matsayinsa na shugaban kungiyar ECOWAS aiki waye da tawagar wato warware bakin zaren a kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum da sojojin ƙasar suka yi ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Benin Mr. Patrice Pallon. Waɗannan da ma sauran rahotanni nan tafi a cikin shirin, amma duk da farko sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniyan tare da Sarfila Hashim.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Shugabannin sojojin Niger sun bayyana goyon bayansu ga hanbar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum, inda suka bujirewa kiraye-kirayen da ake yi daga ƙetare na mutunta doka da tsarin demokradiyyar ƙasar. A yau Alhamis ba a san inda shugaba Bazoum yake ba, kwana guda bayan da wasu kungun sojoji masu gadin fada shugaban ƙasar suka tsare shi a fadar shugaban ƙasar. Daga bisani kuma suka sanar da hanbar da shi ta gidan talabijin na kasar. Dandanar a wata sanarwa ta fitar a shafukan sada zumunta ta ce ta yanke shawarar marawa juyin mulkin ne domin hana mummuna arangama da ka iya haifar da zubar da jini a Nijar. Titunan babban birnin Yamai sun kasance cikin kwanciyar hankali. Sashen Faransanci na Muryar Amurka ya bayar da rahoton cewa wasu masu zanga-zanga sun hallara a yau Alhamis domin nuna goyon baya ga sabuwar gwamnatin mulkin soja tare da daga tutocin kasashen Nijar da na Rasha. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya shaida shugabanni da jami'ai daga kasashen Afirka yau Alhamis cewa Moscow za ta samar da hatsi na sayarwa ko kyauta ga kasashe masu bukata domin kaucewa rashin tabbas a samar da abinci a duniya sakamakon kin amincewa da kasar Rasha na amincewa da wucewa ta hanyar fitar da hatsin daga Ukraine ke fitarwa zuwa tekun Bahar Aswad. Putin, wanda ke magana a wajen bude taron kwanaki biyu na Rasha da Afirka a birnin St. Petersburg, ya ce kasarsa za ta ci gaba da tallafawa kasashe da yankuna mabukata, musamman ma wajen isar da kayayyakin jin kai, in ji Putin. Amma a Washington, fadar White House ta ja baya akan ikirarin Putin na ikirarin warware matsalar abinci da ta shafi kasashe da suka fama talauci a duniya. Dabban mabiya mazhabar Shi'a ne aka ba da damar gudanar da mazhabar addini a wannan wata na Muharram a babban birnin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon Indiya a karo na karan farko tun bayan barkewar rikicin ƙin jinin Indiya a yankin da ake takaddama a kai samar shekaru 30 da suka gabata. Muharram na daga cikin watanni mafi alfarma ga musulmi 'yan Shi'a, kuma shi ne shahadar jikan manzon Allah Muhammad da sahabbansa 72 a yakin Kabbala a karni na 7. Hukumomi sun ce dage haramcin na zuwa ne daidai lokacin da al'amuran tsaro suka inganta a shekarun baya-bayan nan. Duk da haka sun sanya wasu sharuɗa, ciki har da cewa kada mahalarta su yi amfani da abin da hukumomi ke da akari da take-take na adawa da ƙasa ko farfaganda ko kuma rashin mutunta wata alama ta ƙasa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kiwon lafiyar Falastina sun ce wani harbi da sojojin Isra'ila suka yi ya kashe wani yaro Falastini mai shekaru 14 a yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye. mutuwar ta zo ne sa'o'i kaɗan kafin wani ɗan adawa mai ra'ayin riƙau na Isra'ila ya zarci masallacin Kudus mai tsarki wanda ya kasance wurin tashin hankali tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa. Ziyarar ta Itamar Ben-Gur ta kai haraba tsaunin da ake takaddama a kai a yau Alhamis ta zo ne daidai lokacin da aka kwashe shekara ɗaya da rabi ana gubza faɗa tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa kuma babu alamun raguwa. Hakan da ya janyo tofin alatsine daga Falasɗina waɗanda ke kallon irin waɗannan ziyarce-ziyarcen a matsayin tsokana da ma sauran ƙasashen musulmi. A al'amarin da ya fara a yammacin kogin Jordan, sojojin Isra'ila sun ce Falasɗina sun yi ta jefa duwatsu da mamaikan sojojin da suka yi lugudan wuta ta sama. Jami'an soji sun ce suna duba lamarin. Daga ƙarshe gobarar daji ta isa wajen birnin Athens a yau Alhamis yayin da guguwar iska mai ƙarfi ta haifar da tashin hankali a kewayen ƙasar Girka. Lamarin da ya kaci wato ga zirga-zirgar manyan tituna jiragen ƙasa. Gobarar ta ɓarke a sassan ƙasar a lokacin da ake ci gaba fama da zafi a tekun Mediterranean cikin makonni biyu. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyar, ciki har da matukan jirgi biyu masu kashe gobara, tare da haddasa wani gagarumin aikin kwashe masu yawon buɗe ido a ƙarshen mako a tsibirin Rhodes. Jiragen sama masu saukar ungulu da ma'aikatan jirgin ƙasa sun yi taho mugama da sanyin safiyar Alhamis sakamakon wata gobara tashi a garin Kifisia da ke arewacin Athens, inda nan take aka kashe ta. Kusa da tsakiyar birnin Bolos, wata gobarar daji ta ƙone ta wasu ɓangarori biyu, lamarin da ya tilasta wani ɓangare na babbar hanyar Girka rufewa na tsawon sa'o'i da dama, yayin da jiragen ƙasa na ƙasa da ke wucewa a yankin suka fuskanci jinkiri. Jami'an kashe gobara kuma sun yi arangama da wata wuta a Rhodes na kwanaki goma a jere, yayin da aka samu labarin tashin gobara a tsibirin Evia.
Sarfi lahashin aka saurara da labarin duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanni da zai kai mu jamhuriyar Niger. Inda da farko za ku ji yadda wasu masu zanga-zangar goyon bayan sojojin da suka yi juyin mulki suka yi kace-kace da ofishin jam'iyyar PNDS mai mulki a yau Alhamis, tare da kwasar ganima da farfasa gilasai da ƙona gwamman motoci. Wakilin murya Amurka a Yamai, Suleiman Mani Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da za ku ji.
Ɗaruruwan mazauna birnin Yamai ne suka taru a dandalin Place de la Concertation a wannan Alhamis, inda suka gudanar da gangamin goyon bayan sojojin kwamitin CNSP waɗanda suka ba da sanarwar kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum. Suna masu nuna farin ciki da wannan juyin mulki, kamar yadda ɗaya daga cikinsu Gamace Muhammadu ya bayyana.
Sojawun sa suka gada wannan mulki na yaudara na Mahmud Isu da shi da Bazoum, wa'anda shekara 13 suna gallaza muna azaba, suna soce muna cikin ƙasa. Allah ya kara ranar da ikon su ya kare. Na mun zo mu gode ma Allah kuma mu gode musu da kira musu muna bayan su.
Masu zanga-zangar sun fantsama titunan birnin Yamai, inda a ƙarshe suka nufi ofishin jam'iyyar PNDS tarayya a daidai lokacin da wasu ƙusoshin jam'iyyar ke gudanar da taro. Isar su ke da wuya suka afka cikin ofishin jam'iyyar da ke unguwar Sabarkan, inda suka kwashi ganima kafin su cinna wuta, yayin da wasu daga cikinsu suka farfasa gilasai tare da ƙona motocin da aka kiyasta cewa sun kai 30.
Sunana Abdurrahman, na gode ba Allah da ya sa mun gani ranan ga yau. An kwari France gidan tantan shi, Mali ya koma ya zo gidan maman shi Nijar. Kuma an kwari shi gidan tantan shi.
Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun na cewa har yanzu da sauran hazo a halin da aka shiga a kasar ta Nishar, duk da cewa soja sun tabbatar da kifar da gwamnati. Abdurrahman Alkasim na da irin wannan ra'ayi a bisa la'akari da yadda aka shiga gogayyar sanarwoyi a tsakanin bangarorin biyu.
Bani ina ga abubuwan guda biyu. Na ɗaya lokacin da ake ɗauka sanar wanda shi ministan harkokin waje wanda shi ne shugaban gwamnati ta farhullahi Malam Hassan Masaudu na cewa suna nan daren da kam kuma wani abu ne wanda za a kawo bayan shi nan ba ɗan lokaci ba. Wata magana ce wadda ta kawo ni rudani cikin tahiya kuma sanarwa wadda ofishin harsan hassoshin ruji na ƙasa yi na cewa ba su yarda ba da duk wani hari da ake iya kai masu wanda suka yi garkuwa da shi shugaban ƙasa saboda ka a kawo wani rudani kamar sun yi biyayya ga sanarwar da wa'annan sojoji suka yi jiya wannan abin shi ma ya kawo rudani kenan da duka ana iya cewa har yanzu ana cikin hali na mai abu ya rantse mara abu ya rantse.
Zuwa lokacin hada wannan rahoto ba a bayyana sunan wanda zai shugabanci kwamitin CNSP na sojojin da suka kifar da gwamnati ba haka kuma ba wani bayani dangane da abin da ke tafe da tawagar kungiyar ECOWAS a nan birnin Yamai. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto yanzu kuma sai jihar Taba duk dai a jamhuriyar ta Niger inda jama'a ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su bayan juyin mulkin da dakarun da ke tsaron fadar shugaban kasar suka yi a ranar Laraba. Wakilinmu Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani.
Biyo bayan sanarwar da askaran jamhuriyar Niger suka kifar da mulkin Bazoum Mohamed suka hiddo a cikin daren jiya a ƙarƙashin lemar Majalisin Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie a Faransanci, Majalisin Koli na ƙasa kuma na soja don kariyar mutuncin ƙasa a Hausa kenan na leƙa iyakar birnin Kwanni da Ilele Local Government ta Nigeria inda na iske jami'an tsaro sun ja daga kuma sun kange wannan iyakar kamar yadda majalisar ta Koli da ke rike da madafan iko wannan kasar ta bada sanarwa a salamainin daren jiya. Wannan ya sa 'yan kasar a wannan iyakar sun nuna alhininsu game da hambare Bazoum Mohamed da rushe hukumomin kasa tare da soke jam'iyyun siyasa.
Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan abin da same mu kasar Niger abu ne na kalubale dan gaskiya duk wani dan kasa mai kishin kasar Niger bai cikin jin dadi. In kaga mutum na to ma shina haduwa shina murna to ni tabbatar ma da cewa wannan bai kishin kasar Niger.
Dadi mai mulku kawa zuwa kawa. Wanga juyin mulki da an kai ba mu ji dadi ba. Amma dai Allah ya sauka. Allah shi zaban muna abin da ya zama alheri. Allah shi zaban muna mafita. Kuma shi da ya dauka yanzu shi dibi tausan Allah shi dibi tausan mu. Shi wa Allah shi wa mu aiki shi dibi tausan talakawa. Yayi yaki don su. To kuma shi aiki don su.
Ba a taru dai an ka zama daya ba domin wannan jahar ta tawa ita ce cibiyar siyasa mai yawa jam'iyyar hambar ran shugaban kasar ruwan ƙuri'u a kowane zabe tun daga na kansiloli zuwa na shugaban kasa. Waɗansu 'yan kasar sun yi na'am da wannan juyin mulki kamar yadda waɗansu daga cikin su suka bayyana mini.
A mun yi na'am da shi mu mutanen kasa mun yi na'am da yawan ga juyin mulki. Kun san siyasa siyasa ta shahi talaka shi zabe talaka dan uwa dai an ka zabe su yau sama da shekara 13 sun azzarta kansu hiyawa da baka sani ba. Yanzu ga buhun masara ya kai sama da jikka 45 la haula wala wato illa billah kinan Allah ya amshi addu'ar talakawa. Allah ya jaye mana su muna sa warran sauki shi to da wadanga saboda ni saboda duk dan Niger na fatan sauki da wadanga mutanen saboda ni bai dacewa a ce ku rika talakawa yan uwanku su rika su zabe ku ku koma kuna duk abinda an kasa muku azurta kanku bar kasa da yanwa bar kasa ku bar kasa da rashin tsaro
inda alheri Allah shi tabbatar shi duk wanda adda alheri Allah ya zanna sai lahiya kuma muna tare da su. Allah dai shi tabbatar da alheri.
Duk dai 'yan kasar abinda suke jira yanzu haka shine na sani ina aka kwana game da maganar tsohon shugaban rundunar da ke baiwa fadar shugaban kasar hambararre kariya da ma ko wane ne zai ja ragamar mulkin kasar a halin yanzu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla an gaida na birnin Kwanni Haruna Mamman Bako. Su ma dai 'yan Nijar ɗin mazauna kamar ruba a bar su a baya ba wajen bayyana ra'ayoyinsu dangane da juyin mulki na ranar Laraba. Ga Muhammad Rabiu da ƙarin bayani.
Sojoji masu jiran shugaban ƙasa sun karɓi mulki a yammacin Laraba a Yamai babban birnin Nijar. An tilastawa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Mohamed Bazoum sauka daga ƙaragar mulki. Wani al'amari da 'yan Nijar da ke Adamawan Kamaru ba su yaba ba. Malam Awali Abarshi ya ƙara da cewa
lalle ne kamar ra'ayina a cikin wannan sha'anin kudeta ban goyon bayan kudeta na don saboda gaskiya abin da addaidai sha'anin demokrati ne. In ma sun ga akwai abin da shi gwamnati ke yi wanda bai dace da nufin su ba, to sai a tsaya ai bincike a gani. Amma kudeta nan yana jawo mana tashin hankali, kuma yana maida kasa baya. To saboda haka soja nan yancin yan goyen bayan Faransa ne, bamu yarda da su ba. Bamu yarda ba, ba mu so kuna son zaman lafiya, ku yi zaman lafiya a yi demokarasi.
Mun yanke shawarar kawo ƙarshen mulki da kuka sani, inji Kanal Manjo Ahmadu Abdurrahman, tare da wasu sojoji tara sanye da kakin kamfe. Hakan ya biyo bayan taɓarɓarewan sha'anin tsaro da rashin gudanar da harkokin tattalin arziki da zamantakewa. Malam Sunusi gani yake yi cewa waɗannan sun zo ne domin yin ta kansu.
Akan wannan matsalolin ɗin mu dai ga namu ra'ayi, ga namu gudunmuwa. A zaman mu na 'yan Nijar, dangance da cewa mu 'yan Nijar ne cikakki, abinda muke fata gare shi goyon baya, a ba gwamnati mu goyon baya 100%. Alhamdulillahi a wannan zamani dai, a wannan zamani ba wani zamani dai, ba wai nan Afirka ba, ko ƙasashen waje, ana alfahari da gwamnatin Nijar, ballantana nan Afirka. To mu yanzu ba mu da wani magana, ba mu da wani tacce-tacce a ciki, illa batun juye mulki ba mu ciki. Mu ci gaban ƙasanmu muke so.
Nijar ta sake fuskantar boren sojoji, abinda ya maimaita tarihi, domin tun bayan kawo ƙarshen mulkin turawan mulkin mallaka na ƙasar Faransa a shekarar 1960, ƙasar nan ta fuskanci tashe-tashen hankula da dama, wanda suka hada da juyin mulki guda hudu har zuwa juyin mulki na ranar 26 ga watan Yuni a birnin Yamai. Magoya bayan Bazoum sun yi kira da a gudanar da zanga-zangar adawa da juyin mulkin. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan Gaundere, cibiyar Adamawan Kamaru.
To madalla, a gaida Muhammadu Rabiu Damba da wannan rahoto. Yanzu kuma sai Najeriya, inda shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a matsayin shi na shugaban kungiyar ECOWAS ya aike da tawagar warware bakin zaren juyin mulkin da sojojin Nijar din suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Benin Mr. Patrice Talon. A hira da wakilinmu Umar Faruk Musa a Abuja, ambasada Adamu Daura mai sharhi akan lamuran diplomasiyya ya yi tsokaci akan wannan yunkuri na shiga tsakani.
Wannan tawaga kamar yadda muka gani ya tura ne a matsayinsa na shugaban kungiya ta haɗin kan Afirka ta Yamma, ya tura shugaban ƙasar Benin wanda ya jagoranci wannan tawaga. To wannan sai mu ce wani abu ne na al'ada da aka saba, domin in ka lura cikin shekara biyu nan kusan ƙasashe guda uku ne irin wannan abin ya faru. Ya faru a Mali, ya faru a Burkina, ya kuma faru a Guinea Conakry. To ana sa ran cewa zai yi tasiri a mu'adidata. To amma kuma in ka kula bayan sun je ɗin, kaga cikin dare ga abin da ya faru. A lokacin da suka je babu tabbacin ma me ake ciki, amma bayan sha biyun dare sai labari ya zo cewa gashi sojojin da kansu sun fito, kowa ya gansu sun yi bayani, sun ce sun karɓi gwamnati. To saboda haka dole sai ya dawo ya sake samun shugaba Bola Tinubu, to aga kuma wani mataki za a sake dauka.
Kai a ganin ka wani sabon mataki za a dauka bayan tura wannan tawaga, tunda tawagar tana can, ai watakila ba za ta dawo ba sai ta wani yunkurin haduwa da waɗanda suka hamɓar da gwamnatin, ko kuwa?
To ya kamata a ce ta yi hakan, amma wato ni a gani na tawagar ba ta yi nauyi kwarai da gaske ba, domin abu irin wannan ya faru a ƙasa kamar Nijar. Nijar dai ba ta da ƙasa da take da dangantaka da ita duk duniya da ya wuce Najeriya, ko Faransa ba ta kai Najeriya daraja a idon Nijar ba. Ya kamata a ce wannan tawagar in ana so ta yi nauyi sosai daraja, ni a gani na ya kamata a ce akwai manya daga Najeriya, musamman muna da tsofaffin shugabannin ƙasa waɗanda tsofaffin sojoji ne, shugabannin ƙasa ne na demokradiyya, ko kuma ce wanda suka taimakawa demokradiyya. Kaga akwai shugaba Obasanjo yana nan da ransa, akwai shugaba Abdulsalam yana nan da ransa, kuma akwai shugaba Muhammadu Buhari wanda kaga shi kwanan nan ma ya kama mu. To waɗannan suna da daraja, za su yi tasiri kwarai da gaske a Nijar, kuma su akan kansu tsofaffin sojoji ne.
Ambasada Adamu Daura kenan a tattaunawar da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi wani ɗan jarida mai zaman kansa, wato Yusuf Mamman a jamhuriyar Nijar, domin in ji ko wannan tawaga ta Najeriya ta isa kasar Niger ko kuwa wani hali ake ciki dangane da wannan sakon da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tura masu.
Ana ita za ta yi wani abu ita wannan tawaga wadda Bola Ahmed Tinubu ya aiko tun da kawo yanzu an kasa sanin wane ne jagoran ita wannan gwamnati ta wucin gadi ta soja, ba a faɗi sunansa ba. Inda an riga an faɗa ne sai a ce to alƙalami ya bushe. To amma tun da ba a faɗa ba, watakila in suka zo suna iya su janye, in an zo da wata barazana mai ƙarfi wadda za ta iya sa sojojin su janye. Amma akasari ba a cika samun haka ba. Soja har su fito su ce sun juyin mulki, kuma a ce daga baya sun daina ko sun janye. Amma tun da an kasa faɗi, alamar cewa har yanzu kawunan sojojin jin a rarrabe yake, akwai waɗanda ba su ba da goyon baya ba ga abin. Watakila za a yi wannan tawaga za ta iya ta shawo kan matsalar a ce an dawo da shi ba zan kan gwamnatinsa.
Har yanzu dai ana ci gaba da zaman ɗarɗar a jamhuriyar Nijar ɗin, inda aka ce an fara ƙone-ƙone da kuma doke-doke na waɗansu al'umma da ake zargin waɗansu matasa suka yi, wanda ya dagula ƙoƙarin da ƙungiyar ECOWAS take yi ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu domin a kawo zaman lafiya da kuma ƙarshen wannan yunƙurin na jiyun gwamnati da aka yi a jamhuriyar Nijar. Umar Faruk, Musa Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla, an gaida Umar Faruk Musa. Masu haro, kuna sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba ga mabuɗin kunnuwa.
Tunanin mutum kamanninsa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, ƙarewa lafiya tare da ƙoshin lafiya. Kuma zauna
wasanni a takaice.
Mai saurare girkinmu da sake haduwa a shirin labaran wasanni da ke zuwa muku kai tsaye cikin akwatin rediyoyinku a daidai wannan lokaci. Shirin labaran wasanni na yau zan yi bitar wasannin kwallon kafa na mata na duniya tun daga ranar bude gasar har zuwa yau Alhamis da ke gudana a kasashen Australia da kuma New Zealand. Idan akwai sauran lokaci zan tabo wasu labaran. A ranar farko wato 20 ga watan nan na Yuli, an fafata ne tsakanin kasar New Zealand da Norway. Aka tashi New Zealand din ta jefa kwallo guda daya a ragar Norway. Wasa na biyu ya gudana ne a tsakanin Australia da Republic of Ireland. An tashi a wasan kasar Australia din na da ci daya mai ban haushi. A fafata da aka gudanar a ranar 22 ga watan Yuli, kasar Nigeria da kuma kasar Canada an tashi can jeres. A yayin da kasar Philippines ta kwashi kashinta a hannun kasar Switzerland da ci 2-1, sai kasar Sipaniya ta ci kasar Costa Rica da ci 3-1. A ranar 22 ga wata, kasar Amurka ta ci kasar Vietnam 3-1. Kasar Zambia ta kwashi kashinta ne a hannun kasar Japan da ci 5-1. Wasan da aka yi tsakanin kasar Ingila da kasar Haiti, an tashi England ta ci Haiti kwallo daya mai ban haushi. Haka ma dai wanda ya gudana tsakanin Denmark da kasar China, an tashi Denmark din ta yi nasara kan kasar Sin da ci daya mai ban haushi. A ranar 23 fafatar da ya gudana tsakanin Sweden da Afirka ta Kudu, an tashi Sweden din ta samu galaba akan Afirka ta Kudu da ci 2-1. Wanda aka yi tsakanin kasar Netherlands da Portugal, an tashi Netherlands din na da ci daya mai ban haushi. Wanda ya gudana tsakanin Faransa da Jamaica, an tashi Changers. Sai wasan da aka fafata ranar 24 ga wata tsakanin kasar Italia da kasar Argentina, an tashi ne a wasan Italia na da ci daya akan kasar Argentina. Wanda aka yi tsakanin kasar Jamus da Morocco, an tashi Jamus din na da ci 6 a ragar Morocco. Yayin da kasar Brazil ta ci kasar Panama 4-1. Wasan ranar 25 ga wata, kasar Colombia ta ci kasar Korea ta Kudu 2-0. Yayin da kasar New Zealand da kasar Philippines, an tashi Philippines din na da ci 1. Wanda ya gudana tsakanin Switzerland da Norway, an tashi Changers. A yau Alhamis 27 ga watan nan na Yuli, an gudanar da wasanni guda 3. Kasar Amurka da kasar Netherlands sun tashi kunnen doki 1-1, a yayin da kasar Portugal ta ci kasar Vietnam ci 2-1. Kasar Australia, ɗaya daga cikin kasashen da suke ɗaukar ɗawainiyar gasar, ta fafata da kasar Nigeria, inda kasar Nigeria ta sami galaba akan Australian da ci 3-2. Da wannan ne kuma mun kawo ga ƙarshen labaran wasannin namu na wannan mako. Abdulwahab Muhammad na Amurka daga Bauchi a Nigeria.
An gaida Abdulwahab Muhammad da labarin wasanni masu sauraro, da haka muka zo ga shiri na ƙarshe, wato labaru a takaice.
A takaice, shugabannin sojojin Niger sun bayyana goyon bayansu ga hamɓarar da shugaba Muhammad Bazoum, inda suka wato bijirewa kiraye-kirayen da aka yi da ƙetare na mutunta doka da tsarin demokuraɗiyyar ƙasar. A yau Alhamis, ba san inda shugaba Bazoum yake ba, kwana guda bayan da wasu gungun sojoji masu gadin fada shugaban ƙasar suka tsare shi a fadar shugaban ƙasar, daga bisani kuma suka sanar da hamɓarar da shi ta gidan talabijin na ƙasar. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya shirya shugabanni da jami'ai da ƙasashen Afirka yau Alhamis cewa Moscow za ta samar da hatsi na sayarwa ko kyauta a ƙasashe masu bukata, domin kaucewa rashin tabbas a samar abinci a duniya sakamakon ƙin amincewa ƙasar Rasha na amince wucewa ta hanyar fitar da hatsin da Ukraine ke fitarwa zuwa tekun Bahar Aswad. Putin, wanda ke magana a wajen buɗe taron kwanaki biyu na Rasha da Afirka a birnin St. Petersburg, ya ce ƙasar za ta ci gaba tallafa ƙasashe da yankuna mabukata, musamman wajen isar da kayayyakin jin ƙai, in ji shi. Dubban mabiya mazhabar Shi'a ne aka ba damar gudanar da muzahara addini a wannan watan na Muharram a babban birnin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India, a karan farko tun bayan ɓarkewar rikicin ƙin jinin India a yankin da ake takaddama a kai sama da shekaru 30 da suka gabata. Muharram na ɗaya daga cikin watanni mafi alfarma ga musulmi 'yan Shi'a, kuma shi ne shahadar jikan manzon Allah Muhammad da sahabbansa 72 a yankin Kabbalah ƙarni na 7. Jami'an kiwon lafiyar Falastini sun ce wani harbi da sojojin Isra'ila suka yi ya kashe wani yaro Falastini mai shekaru 14 a yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye. Mutuwar ta zo ne sa'o'i kaɗan kafin wani ɗan adawa mai ra'ayin riƙau na Isra'ila zargi masallacin Kudus mai tsarki, wanda ya kasance wurin tashin hankali tsakanin Isra'ila da Falastinawa.
Masu haro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu a yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa madadin Sarfi Lahashin da ya karanto labaran duniya, sai Julie Lathers Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu. Hawa Sharif ke muku sallama daga nan birnin Washington DC ke fatan zamu waye gari lafiya. Sai da safan ku.